Lokuta da dama akan tilasta wa kananan asibitoci rufewa saboda ma'aikatan lafiya sun shiga yajin aikin neman ƙarin albashi tun a watan Satumba. Mata masu juna biyu suna zuwa wurin unguwar Zoma suna haihuwar jariransu, a cewar Esther Zinyoro Genwa, wata unguwar Zoma da ke Bare, ɗaya daga cikin garuruwa masu fama da talauci a Harare.
Nakan nemi duk mace mai ciki da ta zo da reza da abin ɗaure cibiya da kuma auduga, ba wani abu mai wahala a ciki, abu ne mai sauki bayan ta haifi jinjirin. Nakan umarci uwar da ta shiga ɗaki na ta huta yayin da nake kula da wata mai haihuwa.
Zinyoro Genwa, mai shekaru 72, ta ce ta karɓi haihuwa kusan 250 a watan Nuwamba. Duk da yake ta ce dukkan mata da jariransu sun rayu, amma kuma yanayin na jefa su cikin hatsarin gaske na kamuwa da cututtuka. Haka kuma wannan alama ce ta taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya a ƙasar, in ji Dr. Tawanda Zokada na kungiyar likitocin ƙasar Zimbabwe.
Wow, it's a sad situation that we find ourselves in whereby women are now giving birth in a...
Lamarin ba daɗi, yanda muka tsinci kanmu a yanayin da mata suke haihuwa a wuraren da ba su da kulawar tsafta. Hakan bai dace da tarihin hukumar kiwon lafiya ta duniya ba, wurin da ya cancanta a haifi yara. Wannan manuniya ce ta tsarin kiwon lafiyarmu wanda ke kan turɓata ɓarɓarewa. Mutane na neman wata mafita ta kiwon lafiya. Muna kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su yi wani abu akan wannan yanayi da gaggawa.
Call upon the responsible authorities to act on the situation with the agents that it deserves.
Likitoci da ma'aikatan jinya a ƙasar ta Zimbabwe suna buƙatar gwamnati ta samar da kayan aiki na zamani ga asibitoci da ɗakunan shan magani da suka taɓarɓare tare da tattalin arzikin ƙasar. Babban bankin duniya na sa ran harajin cikin gida na Zimbabwe zai yi ƙasa da kashi 7.5% a shekara ta 2019. George Guvamatanga, sakataren ma'aikatar kuɗi da cigaban tattalin arziki, ya ce harare na sade da matsalolin sha'anin kiwon lafiya kuma gwamnati na ƙoƙarin shawo kansu.
Hakika muna ba da hankali ga yanayin ɓangarorin kiwon lafiya da ilimi. Muna aiki kafaɗa da ma'aikatan lafiya domin tabbatar da samun kuɗaɗe da kayan aiki isassu kamar yadda likitocin suka nema.
Yanzu haka dai mata masu juna biyu a Zimbabwe suna iya ƙoƙarinsu domin kare lafiyarsu da kuma ta jariransu.